أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن أوا ماسو البركة دمك هدو أولنا مسلاتي ميتارين البركة نا مركز الإمام البخاري للتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية. بركة مودة ساكي هدوة أديدي ونا اللوكسين ونا رانا من البركة رانا لهدي بقوي قواتن سبتمبر ميلادية أيه وعيسى لنا نمريم عليه الصلاة والسلام دبو بيودة أشيرين دي بيار ونا كمشين يديدي دشاء بيار قواتن ربيع الأول هجرة ببنجة كادة النبي سيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو داي داري هدود أربعين دا بقوي تنسي قبا دا كراتو للتافي مميتاري البركة بلوغ المرام من أدلة الأحكام نوال لفر المام الحافي لإبن حجر الأسقلاني الله تعالى متي رقو يجيكنش درهما وأنكما شين درس منا بقوي كون تقوس نتقوس أجكين جيرنجيان كراتو التبكان وأن للتافي ميتاري البركة منا رقم الله تعالى ya mana jagora gamda ka tarfadin daidai Allah ta'ala ya kare mu daga kurakurai tuntubin halshe Allah ta'ala muke roko wannan kasa ta mu ta Niger ka zaunar da mu lafiya a cikin ta da sauran kasashen musulmai gaba daya Allah ka kawo mu mutanen Falastinu dauki daga ƴan mamaya Isra'ilawa muna roƙon Allah ta'ala wannan damana da muke huskanta Allah ya bamu ikon cin ta lafiya da aminci a sati wanda ya gabata uzurin ruwa ya hana karatu mun tsaya wancan satin hadithin Safwan ibn Assal hadithi mai lamba 58 a cikin babul mashi ala al-khuffaini za mu tashi yau da izinin Allah ta'ala hadithi na 59 hadithin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم. An karbo daga Ali dan Abi Talib Allah ta'ala ya kare yarda gare shi yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya kwana uku da darransu ga mai tafiya ya sa dare da wuni ga mazaunin gari bi ma'ana a cikin sha'anin shafa akan huffi wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi. Wa an Thauban radiyallahu ta'ala anhu qala بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عن كربودة ثوبان الله يكارى ما سيردى شي ثوبان ثوبان نم بجدت كو بجدت عن كرنتا بضم فسكون فضم بجدد وسوك كرنتا بفتح الباء بعدها ح بحدد انا يمي الكنيا دا ابو عبد الله ونن صفواء ونن ثوبان الله يقارا ما يردا yana daga cikin mutanen garin Himyar ya lazimci annabi sallallahu alaihi wasallama a tsawon rayuwarsa daga karshe sauka a garin Sham ya tafi zuwa garin Himsa yayi wafati a Himsa a shekara ta 54 hijira daga Makka zuwa Madina Allah ta'ala ya yadda da shi. wannan soban yana daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suka lizimci annabi a rayuwarsu soban yake cewa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sariyatan annabin tsira sallallahu alaihi wa sallam ya aika da sariya sariya bi fathin fa kasrin sariya ana nuhin wani yanki ne na mayaka da ake aikawa gidan ko kuma a kasar makiya amma malaman magazi malaman yaƙe-yaƙe idan suka ce sariya suna nuhin durrundunar da aka aika babu annabi sallallahu alaihi wa sallam durrundunar da ta tafi wurin yaƙi ba tare da annabi ba to ana ce mata sariyatun wannan kuma istilahin malaman magazi ne to wannan ma'ana ta istilahi shi ake nuni sauban yake annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aiki sariya wasu mayaka fa amarahum an yamsahu ala al'asaib ya'ni al'amaim sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umurce su da su yi shaha ala al'asaib ga raunin su asaib shine amaim wattasakhini annabi yayi umurni da su yi shaha ga kuffofin su wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi da abu dauda al-imam al-hakim ya inganta hadisin shi al-amaim jam'i ne na imama an ce mata isaba ne saboda ana daura kai da ita amma asalin isaba shine abinda ake daure jimuwa da shi to ana ce mata hakan ne saboda ana daura kai da ita shi kuma at-tasakhin jam'in shi taskhan bi fathi al-ha thumma as-sukun to wannan jam'i malamai suka ce ma'anashi al-khifafu ay khuffufi shi kuma mufradin khifaf shine al-khuffu mun yi bayanin khuffi a karatukan da suka gabata wa an umar mawqufan an karbo daga umar dan khattab Allah ta'ala ya kara yarda gare shi hadisi wanda yake mawquf mun yi bayani idan malaman hadisi suka ce wannan hadisi mawqufi ne shine hadisin da ya tsaya ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kadai sai a ce mai mawqufi to shi ko mawqufi a wurin masana hadisi akwai wanda yana mawqufi ne amma yana da hukumin rafa mawqufi ne amma hukuncin shi marfu'i ne kamar misali a samu sahabi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana bada labarin wani al'amari daga cikin al'amuran gaibi Allah ya shilo a samu wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana bada labari daga cikin labarin al'amuran gaibi to koda mawqufi ne sai malamai su ce amma marfu'i ne hukman mawqufi ne wanda ke da hukuncin rafa kamar yadda dai malamai suka yi ta tattaunawa bisa kan abin da ya shahi al-hadith al-mawquf an karbo daga Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kara yarda gare shi da Anas shi kuma Anas dan Malik ya rawaito hadithin marfu'an hadithi ne wanda yake marfu'i yace annabi ya ce idza tawadda'a ahadukum idan dayan ku yayi alwala wala bisa khuffaihi ya daura khuffofinsa guda biyu falyamsaha alaihima to yayi shaha akan khuffinsa guda biyu walyusalli feehima yayi salla da khuffinsa guda biyu wala yakhla'ahuma kada ya tira khuffinsa guda biyu in sha'a in yaso illa min janabatin sai idan janaba ta kama sa wannan hadisi Imam Ad-Darqutni ya fitar da shi da Imam Hakim Imam Hakim ya ce hadisi ne sahihi wannan hadisi abinda yake karantar da mu shine cewa khuffi idan aka sa shi to mutun ya samu kada ya tira khuffin sa sai idan yayi janaba kuma muna fa'idantuwa da wannan hadisi cewa ba a shaha akan khuffi sai idan mutun ya sa su yana da tsalki wannan hadisi ya karantar da mu cewa khuffi ana shaha akan shi domin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi shaho akan khuffi yace da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn yace bar su na sanya su suna da tsalki wa an abi bakra an karbo daga abi bakra shi abi bakran nan sunan shi nufai'a da tasghiri nufai' ibn al-harith ko ibn al-masruh ya sabka a yankunan garin ta'if yana daga cikin masu matsayi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wafati a garin basra shekara ta 51 ko suka ce 52 hijira daga makka zuwa madina abi bakr allah ya kara masa ra'ayin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafir thalathata ayamin yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi rangwame ga matahi thalathata ayamin kwana uku matahi yanayi kwana uku walayaliyahunna da darransu yayi tashaha akan kuffinsa walil muqimi yawman wa layla shi kuma dan gari mazauni yayi shaha ga kuffinsa ini guda da daransa ashigan takat kenan awa 24 idza tatahhara falabisa khuffayhi in yayi alwalaya tsalki yasa kuffinsa an yamsaha alayhi ma annabi yayi rangwame yayi tashaha akan kuffinsa أخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة ابن خزيمة يأتي حديثين إن قادتش وعن أبي بن عمارة أن كان قودك أبي يوم عمارة الله يكارى يراغ ريسة أنه قال يا رسول الله يأتي يا النبي ألا أمسه على الخفين شن إني شافاني أكن خفين أقولابي قال نعم النبي يأتي إيه قال يوما إني قدا قال نعم يأتي إيه قال ويوميني كان بيو انا اي شافا اكن خفي قال نعم يتي اي قال وثلاثه ايام كان اكما انا اي شافا اكن خفي قال نعم وما شئت النبي يتي اي ده ابون ده كاكي سو كانا اي شافا غرغدون لوكاشين ده كغا يا كاماتا كا تسيا ن ايدن جنبه تا كاما كو ابون ده كاما ده هكا wannan hadisin malamai suka ce ba za ai aiki da shi ba domin hadisi ne dha'ifi kuma ya ci karo da hadisai ingatattu hadisan da suka yi nuni akan lokutan da annabi ya sa al-imam an-nawawi a cikin sharh al-muhaddab ya rawaito ittifaqin malamai akan raunar da wannan hadisi al-imam ahmad ya ce marawaitan wannan hadisin la yu'rafuna ba san su ba shine ya ce akhrajahu abu daud wa qala laysa bil qawi yaje wannan hadisi ba mai karfi bane wannan hadisi dha'ifi ne shi kuma alhadithu dha'if shine hadisin da aka samu marawaicin shi yana da wata illa a cikin riwayar sa a cikin riwayar hadisi aka samu wani marawaici mai illa illatan tana aiwa yawan gafala ne ko yawan bacci ko kuma yawan mantuwa da sauran abunda malamai suka abbata na illoli ko kuma a samu wani abu da yake suka akan muru'a shi sai ya zam majruh an jarraha shi shi kuma malaman jarh wa ta'dil suna da alfaz lafuzan su da suke amfani da su wurin jarh wa ta'dil idan za su jarraha rawi to akwai ababen da suke amfani da su wurin aiban tarawi da shi wanda duk mai amfani da wa'annan mustalahat yana gane wannan rawi yana da illa kuma akwai kalimomin da suke amfani da su wanda za su nuna wannan marawaici an addala shi to da yawa wa'anda ba su fahimci wannan mustalahat na malaman hadisi yurin jarh wa ta'dil ba sai ka iske bannan su tayi yawa a cikin ayyukan su wanda malaman jarh wa ta'dil suna da salo wurin fallasa ko aibanta marawaici akwai salo da suke bi wanda yake sarih salo wanda yake karara malaman suna fahimta kamar yanzu misali a tambayi a ce malam mi zaka ce akan malam wane yace dajjalun ne ce ai wannan dajjal ne wace mi zaka ce akan malam wane yace ai wannan makareci ne kazzabun ko kuma mi zaka ce akan malam wani yace laysa bi qawi ba mai karfi bane karfin jiki a ba karfin jiki ake nuhi ba ko kuma ka iske an tambaye su me zaka ce akan malam wane sai ce laysa bi thiqa ba amintacce bane to wannan ɗaya ne daga cikin salon da malamai suke bi wurin jarraha marawaici jarhan sarihan amma akwai jarh wanda yake madmun wanda idmarin shi suke a dunkule kamar a tambaye mala a ce shin hal yajuzu an arwi alhadith an fulan sai haka shin ya halitta marawai ta riwaya ga malam wane sai ya haka bai halitta ba kaga bai sarraha ba amma yayi ishara yayi nuni a'a to wannan na daga cikin salo da malaman jarh wa ta'dil suke bi wurin rawaita hadisi to wannan kuma duka tsari ne Allah ta'ala ya kai mu sunna da dauki ta ba'iki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo wasu mazaje waɗanda za su tsare wannan sunnar daga gurbatar gurbatattun mutane domin lalatattun mutane sun shigo wanga ya kirkiro wani hadisi ya jingina shi ga annabi ce annabi ya ce kaza to amma thiqatul athbat malamai marawaita amintattu sai suka yi bincike suka gano wannan maganar ƙarya ce annabi bai faɗe ta ba ko kuma a cikin maganar akwai wani marawaici wanda yake ba amintacce ba sai ku takatsan wanda ita to wannan kuma na daga cikin fallar da Allah ta'ala ya yi wa annabi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda hatta alqur'ani shi ma ta wannan salo ne Allah ta'ala ya tsare shi mazaje waɗanda suke amintattu suka haddace alqur'ani suka karantar da shi ba tare da lalacewa ba ba tare da gurbata riwayoyin alqur'anin ba wanda idan ka dibi Hafs shi ma zaka iske silsila an tariqi shatibiyya da aka rawaito riwayar Hafs in ka dibi ita ma warshu zaka iske idan ka dibi an tariqi shatibiyya silsila ta isnadi daga wani zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda Allah ya tsara wannan riwaya to haka kuma hatta zo zuwa gare mu na haka matsala ce da samun matsalar hankali yau mutun yazo yana suka akan riwaya idan bai san menene riwaya ba to sai ya shirun shi ya gumda bakin shi riwaya ta kumshi as-sanad wal matn a cikin riwayar akwai sanadi akwai matani shi kuma as-sanadu mun shagai was-sanadul ma'rufu turqan was-sanadu menene suyudi yake cewa a cikin alfiyar shi sanadi shine silsilatu rijalin mawsula ila al-matn wurin al-imam al-usaymin yadda yake ta'rifin shi a cikin mustalahu al-hadith abunda ake ce ma sanad shine jeren giyan gwano na wasu mazaje daga wani zuwa wani zuwa wani har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ake ce ma sanad to wannan sanad kuma shine isnad to a cikin wayannan mazaje sai a rawaito wani mai gaskiya ne wani mara gaskiya ne kamar yadda muka sani yau idan aka zo da labari mutum goma suka ga shi dole a samu guda na kware guda wanda ba na kware ba cikin wannan labari to shike sa a ce wannan hadisi da'ifi ne ko kuma abin da ya kama da haka babu nawaqidil wudu'i babin da zai karantar da mu ababen da ke walwala alwala an Anas radiyallahu ta'ala anhu qala kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala ahdihi yantadhiruna al-isha'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddaun akhrajahu abu daud wa sahahu ad-darqutni an karbo hadisi daga Anas dan Malik mun yi bayanin Anas babban sahabi Allah ya kara masa yarda ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi sun kasance suna jiran sallar isha'i hatta takhfiqa ru'usuhum har sai ya kai inda kanunsu suke karkata saboda kwana ai hatta tamila sai kanunsu suna karkata hakan ga saboda bacci summa yusalluna sai su tashi su yi sallah wala yatawaddauna ba su saki sallah ba su saki alwala wannan hadisi yana nuna mana dalili ne akan cewa bacci idan lokaci bai yi kwarai ba kamar idan baccinka bai ja lokaci kwarai ba to bai walwala alwala كما يدي حديث عسال صفوان بن عسال يبياني أباب دي قباتا جوا بچيانا والولي الولا حديث عسال صفوان بن عسال إذن متويي النوم المطلق أما أنن كاغا إذن ذاك يجمع الحديثين sai kace a abinda ake nufi hadisin Sufwan ibn Assal shine idan mutum yayi bacci mai nauyi shine ai malaman malikiya dan su saukaka mana idan ka dau kusan iziya kusa zaka ga an bambanta bacci aka ce an-nawmu thaqil thaqilun tawilun khafifun tawilun da sauran bayanin da dai malaman fiqh su kai a ce wannan yayi bacci mai tsawo ko mai nauyi to kaga yana walwala alwala amma sai kai iske yayi bacci mai dan sakwai kuma dan lokaci wanda yana bacci amma duk abinda ake yana riƙewa ina fata an fahimci wannan to nan shine abinda malamai suka bayyana a cikin wannan dan hada hadisan guda biyu wannan hadisi Imam Ad-Darqutni ya inganta shi Abu Dawud ya fitar da shi asalin hadisin yana cikin Sahih Muslim wa ana Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat ja'at Fatimatu bint Abi Hubaysh an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yarda ummul mu'minin tace Fatimatu diyar Abu Hubaysh ta zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace ya rasul Allah inni imra'atun ustahadu tace ya annabin Allah ni mace ce wanda ke jini na istihada jini yana gudana al'aura ta kuma baya tsayawa fala athuru bana ganin tsalki kullun jini nake gani afa ad'u as-salata tace ma annabi shin ina iya aje sallah qala la annabi yace a inna ba dhalika irqun annabi yace wannan wata jijiya ce da take kumbura wannan malamai sun yi kokari wurin samu sunan jijiyar suke ce mata azil ko kuma azir bil ra aw bil lam an karanta haka wasu suka ce azirun wasu suka ce azilun annabi yace inna ma zalika irqun wannan wata jijiya ce dake kumbura walaysa bi haidin ba haila bace fa idza aqbalat haidatuki annabi yace idan lokacin hailaki na al'ada ki yazo fa da'i salata sai ki aje sallah ki bar sallah wa idza adbarat in lokacin haila ya tafi faghsili anki dama sai ki wanke jini daga barinki thumma salli sai ki sallah wannan kuma bayani ne mai zurfi game da mata masu jinin al'ada wanda ya kamata mace ta iya bambanta jinin istihada da jinin haila ya kamata mata su yi karatu su je wurin malamai ai musu bayanin jinin haida da jinin istihada ya ake bambanta jinin haila da jinin da ba na haila ba sannan menene jinin haila yake nufi shi damun kharijun ne bi nafsihi jinin haila wani jini ne da yake fitowa da kanshi da yake fitowa a gaban mace dan ya nuna lahiyar mahaihota ba illa bace ba illa ke kashi ba rashin lafiya bane a alama ce ta mahaifata tana da lahiya idan ta tayi wannan lokaci na haiba to tana nuna shirye take yanzu da dokar sabon ciki to da yawa zaka iske mata ba su bambance jinin haiba da jinin istihada sai mace ta je ta sallah tana jinin haida bat sani ba alhamdulillah yanzu akwai malamai mata da suka tashi suna ta bayani akan wannan bambancin jinin haida da jinin istihada da kuma yadda ake gane jinin haida da jinin istihada dama wannan karatu ne na mata kama yadda malam Uthaymeen ya ambata a cikin hukuncin jini shi idan mace tana jinin al'ada ba ta sallah kuma ba ta ramka sallah ba ta sallah kuma ba ta ramkawa kuma ba za ta yi azumi ba amma tana ramka azumin za ta lisa wa azumi danawa abba ta yi ba a lokacin watan Ramadan to idan Ramadan ya tafi sai ta ramka wannan azumi ana cin abinci tare da mai haida aka san yadda Yahudawa suke su Yahudawa sun kasance idan mace tana al'ada ba su cin abinci tare da ita ana maida ta daji ne ba a mu'amala da ita amma Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna kullu shay'in illa nikah ku yi komai da su banda aure to wannan yana nuna cewa jinin istihada ne kamar da annabi ya ambata yace wa idza adbarat faghsili anki dam wa thumma salli idan jinin hailaki ya tafi shi to sai ki wanka ki wanke jini sai ki sallah walil bukhari thumma tawaddai li kulli salah sai ki alwala ga kowace sallah wa ashara muslimun ila annahu hadafaha amdan sai da imam muslim ya bayyana yayi ishara cewa wannan riwayar ta summa tawaddai li kulli salatin ya shahita ne da gangan saboda wani abu da imam muslim yake ganin cewa bai cika shar'in sa ba a cewa summa tawaddai li kulli salatin wannan yana nuna cewa istihada yana walwala alwala kuma shine manuhar da Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo wannan hadisin ko wannan karin a cikin wannan babi dan ya nuna ma cewa da annabi summa tawaddai li kulli salatin kenan shi istihada yana daga cikin nawaqidul wudu shine babin mu babu nawaqidul wudu kenan idan mace tana jinin istihada wanda irqun ni hadith to wannan istihada yana walwala alwalatta idan ta tsalkaka jinin sai ta wanke ta je ta yi alwala ta sai ta yi sallah duk lokacin sallah yayin ta yi alwala ta yi sallata wa an ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu qala kuntu rajulan madza'an an karbo daga ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda ali dan abi talib sananne ne mun yi tarifin shi shine surikin annabi dan ammin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ke aure da Fatima biyar annabi ta haifa mai Al-Hasan wal Husain jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib matsayin shi da falallar shi lokaci bai isa a tsaya ambaci hakan yana da daraja yana da falala kuma son Ali dan Abi Talib son iyallan gidan annabi ne domin yana daga cikin iyallan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wasu sun yi guluwi akan Ali wasu sun huce iyaka sun yi abin da ake ce ma exaggeration game da shani Ali dan Abi Talib sun huce iyaka har ya kai inda wasu dalilin Ali dan Abi Talib za su shiga wuta saboda Ali dan Abi Talib wasu za su shiga wuta Allah ya kare mu akwai wayanda ke ganin duka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda banda Ali dan Abi Talib suna ganin Ali dan Abi Talib an nuna mai kiyayya da adawa a cikin sahabban Annabi har ya kai inda wasu suna ganin cewa Ali ma shine Allah wasu suna ganin Ali shine ma yafi cancanta da aba annabta sai Jibrilu yayi kuskure ya kai Muhammadu haka wasu ke gani suna ganin ai Jibril kuskure yayi ba annabi ya kamata ya kaima ba Ali ne ya kamata ya kaima sai ya kuskure to kaga wannan kuma kafirci ne karara duk wanda ya kudurta cewa mala'ika Jibril yayi kuskuren kai annabta wurin annabi Muhammad dan ya kai ta ga Ali ne sai ya kai ta ga Muhammad wannan ya kafirta wasu suna ganin Ali shine kudura Allah babu abunda Allah zai yi sai da hannun Aliyu wanda idan ka karanta littattafai na ƴan Shi'a za ka ga hakan ga karara to kuma wasu za su shiga aljanna saboda Ali bima'ana sanadiyar ba su yi guluwi ba a son Ali sun tsaya wasatan suka bayyana cewa kowane yana da matsayi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai Abubakar ne Siddiq ya yi su falala ya yi su daraja shine mazhabar ahli sunna ibn taymiya yace wa likullihim qadarun wa fadlun sati'un lakinna as-siddiq minhum afdalu kowane yana da matsayi yana da kima yana da daraja sai dai Abubakar ne Siddiq ya yi su falala Allah ya kare yarda gare su Ali ibn Abi Talib yace kuntu rajulan madza'an na kasance mutum ne mai yawan maziyi فأمرت المقداد سنة أمرت مقداد ابن عمرو ابن ثعلبة البهراني الكندي أنا ماء الكنية أبو الأسود كو أبو عمرو أنه سنة شد مقداد ابن الأسود nisba zuwa ga al-aswad bin abd yaghuz az-zuhri domin yayi tabannin shi ya doke shi a matsayin da to shi wannan miqdad dan aswad yana daga cikin manya-manyan sahabbai masu matsayi yayi hijira guda biyu hijira daga makka zuwa madina yayi hijira daga makka zuwa habasha ya halarci duka yaƙoƙi tare da annabi zarumi ne a lokacin da aka yi yaƙin badar ya halarci fathu misra yayi wafati shekara ta 33 usman ibn affan ya mai sallah aka turbude shi a abqi'a yana da shekara 70 Allah ya mai wafati Allah ya dade shi wannan miqdad sai Ali ibn Abi Talib ya umurce shi an yasala annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya tambayi annabi fasalahu sai tambayi annabi fa qala fihi alwudu annabi yace idan mazi ya fito ma mutun to zai saki alwalani zai wanke al'aura shi yayi alwala mazi wasu ruwa ne farare wanda ba su da kabri dake fito ma mutun ta gaban shi to shi Ali ibn Abi Talib mutun ne wanda suna yawan fito mai ruwan sai tambayi annabi ya aiki miqdad ibn al-aswad yaje tambayi annabi menene hukunci wannan ruwa sai annabi ya ce alwala kawai zakai ba sai kai wanka ba kuma wannan yana nuna hirs kwadayin sahabbai game da neman ilimi kuma yana nuna yadda sahabbai suka dau suruki a matsayin uba su sahabbai wurin su suruki mahaifin matarka babanka ne kuma ba sahabbai kadai ba ga duk mai hankali illa yanzu da aka samu fa khalafa min ba'dihim khalfun wasu gurbatattun mutane da suka shigo wanda suke doka suruki ba uba ba amma surukin ka wanda ya haifa ma mata to babanka ne kuma ya kamata ka darajanta shi ya kamata ka kimanta shi yadda kake kimanta babanka bai kamata a same ka da cin mutuncin surukin ka ba ko a same ka kana sa'in sa da surukin ka wannan babu darajantawa shi kuma suruki ya kamata ya gano matsayin shi matsayi na suruki dan an ce suruki matsayin uba ne to kada ya daukan shi shi ma yanzu umurni zai dinga bada irin yadda babu ke bada umurni a akwai wani umurni wanda sai wanda ya haife ka kadai ke iya baka shi saboda manzila ta ubuwa Allah ta'ala ya ba baba matsayi wasaina al-insana biwalidayhi uwayansa baba da mamma suna da matsayi a wurin Allah to kada ka doka dan an ce kai surukin wane ne kai ta bashi umurni ce ika za bari kaza ika za haba malam ai ko dan ka na jini akwai wani umurni da baka bashi idan kai matsa zai ce baba ho ka cika takura da yawa ko ce baba bai gane ba wannan su yaran yanzu abinda suka fi so lallabe lallabe ya fi tahiya da yaran zamani sama da tsanani idan ka zan mai tsanani a cikin diyanka to zaka ga diyanka sun kosa da kai to yasa ana son ka dinga zan kana hada da ar-rifqu wal-lin wani lokaci aka buƙaci tsanani a tai da tsanani wani lokaci a tausasa a cikin mu'amala kada ka zan mai kausasawa a cikin mu'amala ka da yaranka to shi suriki bi manzilatil ab yana da matsayin baba amma kuma muka ce suriki ya zan yana da haddi yana da iyaka akwai khattu ahmar wanda bai ketare shi ina fata an fahimci wannan kamar yanzu kaga an doka surkuta shine mutun yazo ya tashishigi cikin gidan mutun irin yadda wasu ka doka surkuta a yanzu wai tunda surukakka ce yanzu dole ta dinga shishigi ta kira diyakka mitacci min nawa kake bata ina ruwanki wannan duka matsala ce jama'a sai kaga tana tambayar diyatta mitacci mitasha ya aka kwanje ya aka yi kaza haba malam wannan tafasil bai kamata ana yawan bincike akan su ba al'amarin aure al'amari ne wanda yana buƙatar sirri annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya ce kada miji ya zo ya bayyana sirrin shi da matar shi kada mata ta zo ta bayyana sirrin ta da mijinta Allah yana tsine albarka sanadiyya haka Allah ya dace da mu wani malamin mu yake bada labari yace wasu mutane guda biyu sun yi jayayya akan shi bai yarda da al'ada ba irin ahli sunnan nan masu kaihin salafiyya bai yarda da al'ada ba lokacin aure sai ya ce bai yarda da duk abin da za a yi na al'ada ba malamin mu ne yake bada labari, Allah ya kara mai lafiya. To yanzu sai shi uban matar shiriki yake wa malam, kenan mahaifi ne, sai ya tambayi yaron wani malami kai rada shi, sai ya ce malam wani, sai ya ce to bari in kira shi. Ya kira malam ya ce malam kana ina, kana gida? Ya ce ina gida. Ya ce to za mu zo? Ya ce a baba, bari za mu iske ku, ni zan zo. Kuna ina? Ya ce kuna wuri kaza. Sai malam ya iske su. To anan sai malam ya yi wani ta'aliki mai kyau, yake cewa wannan yana nuna shi surukinka babanka ne, shi suruki bi manzilatil ab, yadda ka san babanka bai kamata ka jira wai ya iske ka ba, in yana da bukata gare ka kai ya kamata ka iske babanka. In babanka ya kira ka ya ce kana ina? Ya iske ka? Ji a baba, zai iske ku. Wannan shine abin da ya kamata, kuma shine ladabi na shari'ar musulunci. Malam yace sai ya zo, da aka zo aka zano, yace shi bai rada al'ada ba, duk abin da aka yi na aure bai rada su ba, bai bada kudin kakanni da mi da mi. Malam yace to shikenan. Sai malam yayi wani hukunci wanda babu aya babu hadisi amma akwai hikima ce. Yace to tunda babu bakai rada al'ada ba, idan za a kai ma mata a kai ta kindi, a kai ta haka nan babu komi, babu mantala ba, a tunda duwannan al'ada ce. Babu wata aya ko wani hadisi da annabi ya ce in za a aurar da yarinya a cika mata daki, akai katiwa, akai salon, akwai kwabobi, akai kaza, akai kwanoni, babu inda Allah ya ce haka. To tunda baka yarda al'ada ba, duka ka akai wannan abubuwa. Yayi shu, yace to babu matsala. Nan sai yarda da al'ada. To mahallin shahid shine shirkinka yana matsayin babanka. To shine Ali ibn Abi Talib ya kalli wannan. Ai a wasu riwayoyi ya ce liman zilatib nati indi, sai saboda matsayin diyar annabi a wurina tana matata, sai da ji kunya inji in tambayi annabi. Wa ana Aisha radiyallahu ta'ala anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawadda. An karbo daga Aisha, Allah ya kara mata yarda, tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbulci wasu da sashe daga cikin matansa, sai ya fita masallaci wurin sallah bai yi alwala ba. Wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi, Imam Al-Bukhari ya ce hadisi ne da'ifi. Hadisi ne da'ifi amma kuma yana samun dauruwa, ya zama hadisi ne da'ifun munjabirun saboda ta'addud at-turuq, hanyoyin shi sun yawaita, an samu wasu hanyoyi wanda ba wannan ba. Abunda hadisin yake karantar da mu, tabin mata ko kuma sumbultatta baya walwala alwala, kamar da malamin fiqh sun fassala, suka ce idan ba a yi dan sha'awa ba, amma idan mutum ya yi dan sha'awa malamin fiqh suna ganin alwala ta walwale, kuma ba kowa irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Dan haka ire-iren waɗannan hadisan malamai suna da ladabi wurin karantar da irin wannan hadisi. Allah ya ƙara wa malamanmu lafiya. Idan suka zo wurin karantar da mu irin wannan hadisi, sai su nuna muna wa ayyuna mithlu rasulillah, wane ne irin mu wanda irin annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka zo kana kokarin kusanta ma'anar cewa ai an ce annabi yanzu ko kai an ka ce kaza, ai ba, to kaga ka nuna ka kamanta kanka da annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda yafi kawai wannan abu ne wanda musallam, an ce annabi yayi kaza, hadisi ya inganta kawai kabi. Magana ka zo kana cewa ai ko kai an kai ma kaza, to ya nuna kai baka ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka Imam al-Qadi Iyad ya ambata a cikin littafin shi Ash-Shifa. Da haka ya kamata mu nisantar da kanmu da shabbaha kanmu da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda darajar shi. Annabin da Allah yake mai salati, inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalle Allah da mala'ikunsa sune mai salati, sune wa annabi salati. Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku mai salati, ku neman mai tsira da aminci. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Hisa aka sura na Juma'a a yawaita wannan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Aka jama'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmi a zo ana kamanta shi da wasu al'amura. Wayannan mutane da kake jin suna zawwa, suna tsegumi, suna wasu maganganu, wallahi ba san daraja annabi ba. sai a hiddo hadisi daga annabi sai kaga yana kokari ya ce to kowa na an ko mutum an ka ce yayi kaza ai kaza na ai an yi ma babanka kaza bane annabi to wannan ya nuna na farko akwai bi'a ya kamata mu iya bambanta bi'an larabawa da bi'an mu mu dai ba laraba bane yanzu mu nan yankin mu ko kauna kawai da kuke uwa guda uba guda tattahi saudiya ta shekara 10 ta dawo kan rungume ta gaban kowa za a ci inna lillahi kun ga abin da malami yayi shikenan cha malami yayi za ga ka kawo ni bakon abu kauna kace uwa dai uba dai to shi balarabe ha wannan adi jiddan ga balarabe zaka ga balarabe biyar shi ya rungume ta yana mata muamala irin wanda baya sa wani abu a cikin kanshi mu kuma nan Afrika saboda lalacewa fitra ya kai inda mutum zai madiye shi ta cikin ciki diye shi ta cikin shi wanda bai ma kamata wani abu na sha'awa ya taho cikin kanka ba game da sha'anin diyarka wani balarabe ya zo dai daga cikin kasashen Afrika tare da wani doktor mu wani malamin mu Ibrahim Kone Allah ya kara mai lafiya malamin mu ne na qira'at da ulumul qur'an sai yake bada labari yake ce muna wai shi abokin nashi da yazo kasar su sai suka yi ziyara suka je Senegal Mali irin garuruwan da Afrika to ran juma'a irin sai ya ga mata sun yi to ana cin kasuwa ana wasa kamar dai irin shi ya doka wasa ake haka ana gogayya sai ya tambaye doctor yace Ibrahim la ya hadusa shay tambayar da ya fara yi ma doctor wai kamar wannan cudanya da ake da maza da mata babu abin da ka faruwa ta ce la ya hadusa yace kuma lahiya lau kuke sallah yace lahiya lau kuke sallah sai doctor yake ta'aliki yake ce mana to shi bai san Afrika ba saboda su larabawa mata mutahajjibat mutum yana iya ini a da lokacin jahiliya duk me yasa ma ake ta waki akan mata sai mutum yayi waka akan mace saboda sai ini bai ga mace ba to radda ya ga wata mace sai ya ganta kamar wata mala'ika sai ya zauna ya ta mata waka an gane to ko mu haka muke yau yanzu sai ka juma baka ga horon mace mai kyau ba radda ka ga wata ai hora mai kyau sai ka ga wagga ai ko sajada ana yi mata irin watan mutum ne ku to kaga ita sai ta zan fitina ga yan jarida ko sai da yake inda duk wani dan jarida yanzu ba a jin dadin labarin shi sai ita Allah ya dace da mu to ire-iren haka jama'a dan haka bi'a ta larabawa ba dai take da bi'an mu ba yadda muke rayuwa ba haka larabawa ke rayuwa ba kuma mu iya bambanta bi'a in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fi subatati qaumi annabi yayi bawali a tsaye a wuri wani jibji na wasu mutane wurin tsumma wurin daudar su to ka hossara bi'a a wannan lokacin kada ka doka mu a yanzu inda muke ta sauran ababen da ake gani Allah ya dace da mu yanzu ku diba ku ga hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fito min da kanshi yana i'tikafi in wanke mai kai ya zuro kanshi in wanke kanshi yanzu wace mace ce za ta zauna ta wanke kan mijinta ta wanke mai kai kai yanzu sai laraba kai yanzu wanka ma da ake karantar da al'umma cewa ya halitta mutum ya wanka da matar shi annabi yana wanka da matar shi har yanzu wani ma yana ganin kahirci na wani yana ganin makariyata yana ganin barikanci na ana son a maida zaman aure kamar zaman karuwanci shi kaga harkar ga ta duniyanci wani shi har yanzu gani yake gashi nan dai an karyata wa الله يدعك الدم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا النبي يقول إذن أيامكو يسامو وان أبو تكين تكين سفا أشكال عليه يريك تامي تكي سيهار شكا أخرج منه شيء أم لا shin wani abu ya hito cikin shi ko bai hito ba, cin yayi tusa ko bai ba, to fala yakhrujanna min almasjid, annabi ce kakkai su kanka hito daga masallaci, hatta yasma'a sautan, sai kaji wani sauti, sai kaji sautin wannan iska naka, aw yajida rihan, ko yaji wari ya san kenan ya tabka ta, to yanzu da yaji iskanta ko warinta ya tabbata an samu matsala, to annabi ya ce in an samu wannan hala to sai ya hito daga masallaci ya saki alwala. Wannan hadisi Imam Muslim bai fitar da shi. Wa an Talqa ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu qala qala rajul, na hadisi muna fita a cikin sa, na'am, domin akwai mas'alar da ya kamata mu tattauna akan wannan hadisi, muna iya fita cikin sa hadisin Talqa da hadisin Busr ibn bint Safwan, domin jam'in hadisan guda biyu da malamai suka yi kokari. Tayyib, wa an Talqa ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu, an karbo daga Talqa shine Abu Ali, Allah ya kara masa yarda, shi dan Aliyu, baban Aliyu, domin ya haifi da sai ya same Aliyu ibn Amr al-Hanafi al-Yamami, ya zo inda annabi farko-farkon zuwan annabi a Madina, tare da shi aka yi ginin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ala, sai ya ce rajulun, menene hukuncin mutunan da ala rajulun, sai wani mutum ya ce masastu zakari, na taɓi al'aurata, menene hukuncin alwalata, aw ko kuma kala cewa ar-rajulu yamustu zakarahu fi salati alayhi wudu, ko kuma tambaya yayi menene hukuncin mutunan da yana salla sai ya tabi al'aurashi, shin yana da alwala ko sai ya sake wata alwala, kana salla sai ka tabi al'auranka. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, la, sai annabi ya ce a'a, innama huwa bad'atun minka, al'auranka wata tsoka ce a cikin jikinka. Wannan hadisi da farko kenan, abinda hadisin farko yake nunawa ba a sake alwala dan ka tabi al'auraka kana salla. Wannan hadisi akhrajahu al-khamsa wa sahabu ibn Hibban wa qala Ali ibn al-Madini huwa ahsan min hadisi Busra, Ali ibn al-Madini yace wannan hadisi yafi kyawo daga hadisin Busra. To shi kuma hadisin Busra bint Safwan, Busra bi dammin fa sukun, bint Safwan ibn Nawfal ibn Asad ibn Abd al-Uzza, Bukuraisha ce al-Asadiyya, sahabiya ce mai girma, tana da hijira da dadda, ta yi lokaci mai tsawo har lokacin wilayar Muawiyah ibn Abi Sufyan. Wannan Busra tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, lalle annabin tsira sallallahu alaihi wa sallama yace man massa dhakarahu falyatawadda, duk wanda ya tabi al'aurashi to ya sake alwala, ta lalace. Wannan hadisin da farko ya nuna tsoka ce a jikinka babu alwala in ka taba, wannan ko yana in ka tabi al'auraka sai ka sake alwala. Wa kuma hadisi wannan akhrajahu al-khamsa wa sahahu at-Tirmidhi wa Ibn Hibban wa qala al-Bukhari huwa asahhu shay'in fi hadha al-bab, Imam al-Bukhari yace wannan hadisi yafi kowane hadisi inganci a cikin wannan babin. Malamai suka ce wannan hadithi na Busra sarihi ne karara akan walwala alwala ga duk wanda ya tabi al'aurashi, kuma shine ar-rajihu, domin magana a cikin wannan ya zo matabbatacce, ai tabbatacce magana a wurin hukunci, ba yana gudana bane magudana ta ijtihadi, domin wannan hadithi na Busra bint Safwan abu na farko ya yi inganci min haisu siha wal quwwa min haisu al-asanid, domin malamai sun sarraha irin su al-Imam Shafi'i da Abu Zur'ah ar-Razi da Abu Hatim da Ad-Darqutni da Imam al-Baihaqi da Ibn al-Jawzi sun sarraha akan cewa hadisin Talq ibn Ali hadisi ne da'ifi, shi kuma hadisin Busra hadisi ne ingantacce. Amma cewa da Ali ibn al-Madini yayi huwa ahsanu min hadithi Busra, malamai bas karbe shi ba, domin shi hadisin Busra bint Safwan an rawaito shi da sama da sahabi 18 wanda yake karfafa ingancin hadisin sahabi 18 kaga kenan yana tafiya mahallin tawatur ya kusa ya zama hadisi ne mutawatir bal ya ma zama don mutum 18 sun zama mutawatir ala haddil ulama wanda ke ganin at-tawatur yana huce uku zuwa abin da ya haka zuwa sama in ba mu dibi malaman da suke ganin tawatur sai foka 30 domin shi ma haddul tawatur malamai sun yi sabani kwarin gaske wanda al-mutawatir inda al-muhaddisin daban wurin al-mutawatir inda ulama al-qira'at daban-daban suke sai malamai suka ce shi talq abinda yasa hadisin busra yafi inganci shi hadisin busra mazajen shi marawaitan hadisin duka rijalus sahihaini ne mazaje ne na bukhari da muslim amma shi hadisin talq babu wani marawaici daga cikin marawaitin hadisin da aka samu wanda bukhari da muslim ya riwaya gare kage nan bangaren sihha sannan na daga cikin sahabbai wanda suka rawaito cewa idan mutum ya tabi al'aurar shi alwalar shi ta walwale nace Tirmidhi Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu to sai malaman fiqh suka bambanta suka ce shahwar zakari min ghairi ha'ilin wa biha'ilin mutum ya tabi al'aurar shi da kalle kamar yanzu yana saye da wando sai ya tabe ta ya tabi saman wando to kaga sai a ce ya tabe ta ne bi ha'ili amma min ghairi ha'ili sai ya tabi ya sa hannun shi cikin wandon to sai suna ganin duk wanda yayi haka nan ya alwala shi ta walwale ina fata an fahimci wannan to malamai sai suka shiga wannan tafasil da sauran ababin da malamai suka ambata wurin kokarin bambanta hadisan guda biyu ina fatan mas'alar ta hito ko وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول دوان دا أمي يساميش أو رعاف كو حق أو كلس كو جاسع أو مذي كو مذي فلينصرف يجيو فليتوضع إساكي الولاء ثم ليبني على صلاته سيجيني أكن سلش وهو في ذلك لا يتكلم بايا مغانا yana sallah sai gyatsa ta kama shi ayan san gyatsa ko ko kuma amai ya same shi ko kuma hako ya same shi ko mazi ya same shi to zai juyo yayi baya da baya ya wanke yayi alwala ya gini akan sallar shi cewa shi li yabni ala salatihi yalisahu abunda ya sallah kakin sallar shi alwala shi ta walwale na raka'a ko raka'a biyu sai yayi abun da yayi saura malamai suka ce wala yu'idu ma kana qad salla min qabl ba zai saki abun da yayi sallah a can baya ba misali in yayi raka'a biyu kakin ya saki alwala to wannan raka'a biyun zai gini sai ya yi da biyu shikenan wa fi dalika la yatakallam kun ba za ka yi magana ba wannan hadisi akhrajahu ibn majah sai dai hadisi ne da'ifi shi kuma hadisi dhaifi ba a gina hukunci akan shi ina fata an fahimci wannan mun sha gai ba a gina hukunci akan hadisi dhaifi kuma sharuddan da malamai suka kawo wa'inda ake cewa sai in yayi kaza yayi kaza yayi kaza sharuddan hadisi dhaifi kafin ai aiki da shi fi fada'il a'mal wala ba duk hadisi ke cika wannan sharudda ba kawai mutum zaka ga ya dauko hadisi da yafe ta ana aiki da shi fi fada'il al-amal a ba haka bane malam akwai sharuɗa da malamai suka gindaya sai sun cika su sannan ayi aiki da hadisi da yafe a cikin fada'il al-amal ina fata an gane wannan to sai mu tsaya ne abinda muka faɗa dai dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum.